بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya daidai da 6 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace ma 6 ga watan 3 miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatun mu cikin tafsirin alqur'ani wanda idan ba manta ba ajiya mun fara bayani game da abin da ya shahi suratul ikhlas wato suratul ikhlas ko kace suratu qul huwallahu ahad bayani ya gabata cewa wannan sura tana da muhimmanci mai girma ta zo ta karantar da mu wasu daga cikin siffofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gani daga cikin falalolin wannan sura cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innaha la ta'dilu thulthal qur'an cewa wannan sura tana daidai da wato kaso 1 daga cikin 3 na abin da ya shafi alqur'ani wanda yana daga cikin sababi na sabkar da wannan sura shine mushrikai yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke ce mishi ya rasulullah ka siffanta mana wai ubangijin ka yaya yake to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wannan aya yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ce musu qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nan bayani jiya mun fara aya ta farko mun fara aya ta farko fada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad balahi malan kamimatu
bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa qul ya muhammad huwallahu ahad kace musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ai ubangijin nan naka shine ahadun, wanda bai da kine tamka guda daya, wanda bai da wani wanda zaka gama su da shi. Wato mun gani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake, shi kadai ne abun bauta wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya, bashi da wani abokin tarayya. Kamar yadda malamai suke bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala la nazira lahu, bashi da wani kini wanda zaka gama shi da shi, wala wazira lahu, bashi da wani mataimaki wanda za a ce wannan yana taimaka ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka wala shabiha lahu, bashi da wani wanda zaka kama shi da Allah subhanahu wa ta'ala, ka ce wane yana kama da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne, duk abin da aka ce ma abu wato mara ne, to abun wannan bai da dan uwa. To haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yake, kamar yanda bayani ya gabata. To sai Allah yake cewa Allahu samad, ka ce musu dai wannan Allah in shine as-samadu. Idan aka ce as-samad shine ga wanda mutane suke nufata da bukatunsu. Allah subhanahu wa ta'ala gabaki ɗayan khala'iq, gabaki ɗayan halittu, mutane ne ko aljannu ne, dabbobi ne, duk wani wanda yake abin halitta ne, to yana nufatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne da abin da ya shahi wato buƙatar shi. Wasu malamai suka ce da aka ce as-samad ana nihin alladhi la jawfa lahu, wanda bashi da ciki, wanda bashi da ciki, baya cin abinci, baya shan abin sha. Kaga ni bayi ga baki ɗayan mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu da ciki cewa he mun ci abinci sai mun sha abin sha tukun zan mu rayu. To amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ba da wannan abinci ba yake rayuwa, shi haka yake, shi kadai yake, bayi su suke nufatar shi daga dukkan wasu bukatunsu da suke bukata, za su kai kukansu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa malamai suka ce wannan aya tana nuna maka irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala girman shi ya kai matuka, girman shi ya kai ya garku da kanshi, ya dogara da kanshi, babu wani wanda zai zo ya buƙaci neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana buƙatar taimakon shi. Kamar yadda mun sani mu a bayi talikai, zaka gani kai baka iya rayuwa karan kanka kai kadai ba, dole kana buƙatar wani wanda zai taimaka ma. Dole in ka yi warware kana buƙatar mata wadda zaka aure ta, ta zamanto ta dauki wasu hidindimu da zasu maka, dole zaka je kana buƙatar iya, dole kana buƙatar kaza, to shi Allah subhanahu wataala shi kadai ne dukkan wannan ababe gabaki ɗaya baya buƙatar su. Shi yasa kuma zaka tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne faɗan shi da yake cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sha'ni kullah, ya wanda yake rayayye alhayy alqayyum, wanda yake ya zamnu da kanshi baya buƙatar wani taimako a wajen wani wato daban. Kenan wannan idan aka ce Allahu samad kana cewa Allah abun nufi wato da buƙata, sai Allah yake cewa lam yalid wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala bai haifa ba kuma wa lam yulad kuma ba a haife shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana da Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mahaifi, Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mata, Allah subhanahu wa ta'ala bayyana wani takakama zai zamanto ya dauki wato wani abun halitta ya zamanto shine wato tamka da shi. Kamar yadda mun sani Yahudawa mushrikai wasu suka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ai yana da da, lokacin da suka ga wannan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, Allah subhanahu suka ce Allah yake cewa sun ce wai ar-rahman, Allah subhanahu wa ta'ala ya rike da Allah yace laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awli ar-rahman walada, sammai da kasai sun kusa su girgiza su zube sama ta hwado kadai kawai dan an danganta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa yana da da. To Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Shi yasa wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kagi sammai da kasai, babu wani wanda ya halicci sammai da kasai in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. To Allah shi ya kagi wannan sammai gabaki daya, haka kasai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kage su. Allah yace anna yakunu lahu waladun, takaka za a ce wai Allah subhanahu wataala yana da da. Yanzu lokacin da aka ce Allah yana da da, wallahi almasalul a'la, yanzu misali a ce Allah yana da da, ka san a ce wannan in an ce dan Allah ne, ka duba a karan kanka danka zai zamanto yana cewa yana so yake koyi da kai a kore yaushe to wannan aka ce dan Allah ne kaga shi ma ta zai ba zai mutu ba kaga zai ce shi ma zai yana jira a bashi wani bangare na duniya wanda shi ma zai yi mine zai ringa mulka kaga zai iya zuwa ya ce yana nema mine ya zamanto a bauta mishi shi ma to Allah subhanahu wataala duka bai dauki ba wannan ga baki daya Allah shi shi kadai yake haka bai da sahiba Allah subhanahu wataala bai da mata barantana a ce yau wane ga matan wane ko kuma ga kaza an ce dan Allah wani ya ji ya taba dan Allah ka san Allah ba ya kyare ba kamar yanda mu a nan duniya ma wani ya taba danka ko akan gaskiya ya taba shi zaka ji mene ba dadi amma dai laifi ne yayi dole a hukunta shi to ina ga a ce ubangiji subhanahu wataala kaga wannan babban kalma ce babban yayi muni a dangantawa Allah subhanahu wataala da ko kuma a danganta mishi wato abin da ya shahi mata Allah subhanahu wataala shi kadai yake takaka zai rike da walam takullahu sahiba alhali shi kuma bai shi da mata alhali bai da mata yace wa khalaqa kulla shay'in Allah subhanahu wataala shi ya halicci komi da kowa Allah bai buƙatar wani wanda zai rike shi dan ya taimaka mishi wajen yin wani abu a'a Allah subhanahu wataala ya wadatu da karan kanshi shi yake yin komi da komi aje mun gani irin yanda ubangiji subhanahu wataala mulkin shi da iya tasarrufin shi Allah subhanahu wataala shi yake ganin irin san tururuwa a saman dutse a cikin duhun dare banda Allah babu wanda ya isa iya ganin irin wannan abubuwa Allah subhanahu wataala babu daidaida wato ganyen icce da zai sabko daga jikin itaciya face Allah subhanahu wataala yana sanar da wannan sabkon wata shi icce ne nan ganyen shi da zai bushe ya sabko Allah subhanahu wataala ya san da wannan sabkar wannan iccen da zai sabka to ka gani ashe ba kamar ka ringa danganta kanka ko kuma ka ringa misalta ubangiji subhanahu wataala da cewa shi kaza ne shi kuma shi yana da kama kaza kamar yanda bayani ji ya gabata cewa duk abinda ubangiji subhanahu wataala ya ce mana yana da shi ko kuma ya keɓanta da shi ko kuma ya ce nashi ne to wannan abin ka gaye shi yanda Allah subhanahu wataala ya ce yana da kada kai tawili kada ka zo ka ce a haka ake nihi ba kaza ba a Allah ya ce yana da hannu yana da hannu Allah ya ce yana da ji yana ji to yana ji jin yaya yake baka sani ba saboda ba ji bane irin naka ba kuma babu ta yanda za a yi ka iya kwatanta jin Allah subhanahu wataala da jin wani abu kamar yanda ya faɗa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wataala babu wani abu wanda yake kama da shi shi kuma mai ji ne kuma wato abin da ya shahi mai gani ne sai Allah yake cewa walam yakul lahu kufuwan ahad wato ubangiji subhanahu wataala bashi da wani kini bashi da wani abokin tarayya babu wani wanda zaka gama shi da Allah subhanahu wataala kace wato ga wani mai musharaka da Allah subhanahu wataala akan wani abu shi yasa duk lokacin da zaka yi wani abu na ibada ma idan ka hada wannan ibadar taka kana ma Allah ka zo ka yi ma wani to Allah subhanahu wataala yake cewa ni na wadatu da wanda yake gama tarayya ta da wani dukkan mutumin da ya aikata aiki ya gama tarayya ta da wani to zan bar shi da wannan wanda ya aikata aikin tare da ni ya je ya bashi lada kaga ai kuma ba zaka samu lada ba to ala kulli hal dai wannan suratul ikhlas tana karantar da mu wato abin da ya shahi tsantsar abin da ya shahi wato siffa ta ubangiji subhanahu wataala da kuma kadaita Allah da tauhidi da ka kadaita Allah subhanahu wataala a wajen ibada a wajen wato bauta mishi shi shi kadai malamai suke cewa an kiraye ta da suratul ikhlas amma a cikin ta babu inda kalimatul ikhlas da ta zo zaka gani an ce al ikhlas suratul ikhlas zai misali suratul falaq da ta zo a ciki ba akwai ba kalma ta mi ta falaq qul a'udhu bi rabbil falaq haka suratul nas akwai kalma ta mi ta nas amma suratul ikhlas sai zamanto babu wannan kalma malamai suka ce dan me yasa ce wannan yana daga cikin irin hikima da gagarba daukin qur'ani da ya nuna maka cewa ga ta an zo maka a tattare da wannan sura qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a cikin bayanan wannan sura ke da kai abin da ya shahi ikhlasi abin da ya shahi kaita allah subhanahu wataala da bauta tunda ka san cewa an ce ma wannan ubangiji shine allahu ahad shine shi kadai babu wani wanda zaka gama shi da shi kuma shine bayi suke bukata wato suke nufata da bukatun su gabaki daya wannan ubangiji bai aifa ba ba aihe shi ba kuma bashi da wani abokin tarayya wanda zai kama mishi wajen mulkin shi kenan wannan yake nuna maka cewa tsantsarka ta ce ibadarka da wajen ubangiji subhanahu wataala wannan sura ta karantar da mu wato wannan bayani na abin da ya shahi ikhlas Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da yake cikin ta na'am
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
الله سبحانه وتعالى سيا سبكر دا wannan sura suratul masad ko kuma kace suratul tabbat ko kuma suratul tabbat yada abi lahab ko kuma suratul abi lahab wato duka wannan sunaye wato malamai suka ce ya inganta ka danganta ma wannan sura da ake ce ma suratul masad wadda sura ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkarta a jerin sabkar surori na alqur'ani ita ce sura ta shidda da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sabkar da ita Allah ya sabko ta bayan suratul fatiha sannan kuma kafin suratul takwir wanda kuma adadin ayoyin wannan sura adadin ayoyi ne wato guda biyar kuma sura ce wadda take makkiya mun gani a baya cewa idan aka ce sura makkiya shine wanda aka sabkar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira idan aka ce wannan sura kuma madaniya ce ita ce sura da aka sabko wato bayan an yi hijira daga makka zuwa madina to wannan sura da farko dai za ta zo ta karantar da mu wato wani babban lamari na addinin cewa dukkan mutum dangantakarka da wato gidan karatu ko kuma annabta ko kuma matsayin dangantakarka batta hana ka je ka shiga wuta matukar baka bi ba ubangiji subhanahu wataala kenan shine abinda wannan sura zata karantar da mu da yana daga cikin sababin sabkar wannan sura Allah subhanahu wataala ya sabkar ma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aya cewa wa anzir ashiratakal aqrabin ka je ka gargadi wato makusantanka yan uwa ka je ka musu wa'azi ka je ka kiraye su zuwa shiga wannan addinin musulunci lokacin da addini ya sabko an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fara da'awa to sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da gida saboda idan gida bata koshi ba kamar yadda Abu Samu ke cewa ba a ba ma waje to sai aka fara daga gida malamai suka ce dan me yasa aka fara daga gida saboda yana daga cikin abin da zai taimaka ma mai kira wato ai wajen kiran shi shine zamanto iyallan shi ko kuma ƴan uwan shi su zamanto suna karfafa shi akan wannan abu an samu ɗaya daga cikin annabawan Allah wanda matar shi annabi Lot idan ban manta ba annabi Lot matar shi ba musulma bace ba ya huto yana kiran mutane sai ya tara jama'a a zo ayi wa ana musu wa'azi ku bi Allah ku yi kaza kace sai ta biyo baya ta dawo kace na gayi muku wa tabin hankali ya same shi sai mutane sai sun yi kamar su dauka to ahe a ce a to wannan ai ita take tare da shi matar shi ce to ta ce tabin hankali ta same shi kai ka dauka to kaga ba ka dauka ba to wannan da aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gargade wato makusantan shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya huta zuwa wani waje da ake ce ma bukaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi sai ya hau saman dutse sai ya shela yake cewa ya sahiba ya ku abokaina ya ku ƴan uwana manzo Allah ya kira yi Quraishawa ga baki ɗaya suka tattaru suka zo wajen shi duka Quraishawa ƴan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah a lokacin sai yake ce musu ku bani labari yanzu da zan ba ku labarin cewa bayan wannan dutsen ga wata runduna nan ta sojawa ga wasu mayaka nan makiyanku sun zo za su muku sammako ko kuma za su mareta su zo su muku wato kwantan bauna ga baki ɗaya su hallaka ku manzo Allah ya ce a kuntum musaddiquni shin za ku gaskata ni da wannan magana da na faɗi muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi musu haka sai suka ce na'am kwarai za mu gaskata ka da wannan wato labari da ka kawo mana saboda sun san shi annabi sallallahu alaihi wasallam baiya musu ƙarya mutum ne har wanda suke cewa amini ne idan ana nema amini a tare da su ta suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu fa inni nadhirum lakum bayna yaday azabun shadid to kusan da cewa fa ni mai gargadi ne wato a cikin a tare da ni akwai wato wata azaba wadda take mai tsanani wato ni Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni in gargade ku ku zo ku abauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai kada a hada bautar Allah subhanahu wata'ala da wani manzo Allah da ya gayi musu haka to akwai Abu Lahab Abu Lahab shi yana daga cikin ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Lahab da kai ya tashi sai ya ce alihaza jama'atana shi yanzu daman dan wannan ne ka zo ka tattara mu taballaka ai kai asara ya gani mishi kalma ce wadda take ta nuna wane ya tabe yayi asara kamar kalma ce ta nuna zagi ne yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zuwa wata ruwaya sai da ya tashi mai kakkabe rigar shi kai ne kun zo mutun ya tara ku ya muku bayani sai aka samu wani ya tashi yayi da ya tsiye yayi kamar zai yi bayani sai je kai Allah wa da ranka daman wannan ne ka tada muka yi mana bayani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba a taba shi a kyali ba a taba shi Allah ya kyali ana taba shi Allah yake shigan mushi Allah yake shigan mushi a lokacin Allah subhanahu wataala sai ya sauko da ayoyin wa'annan suratul masad Allah yace tabbat yada abi lahabin wa tab hanna yan abi lahabi sun tabe wa tab shi ma kuma ya tabe ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wato dukiyar shi da abin da ya tsururuta ga baki daya wato busu wato wadatar da shi ba busu yi mishi ba amfani Allah yace sayasla naran zata lahab da sannu zai shiga wuta ma'abociyar balbali ma'abociyar yato hababbaka fi wa mra'atuhu hammalatal hatab da shi da matar shi wannan mai daukan wato itace tana sawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi jidiha hablum min masad a wuyanta akwai wata sarka za a mata ta kaba kaban mata wuta a gobara ranar tashin alkiyama haka za a rataya mata a wuyanta to sababin sabkar wannan sura shine da manzo Allah ya tara Qurayshawa yace musu gashi wa Allah ya aiko shi sai Abu Lahab ya ga imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mummunan kalma yayi imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya zage shi yace taballaka kamar kai Allah wa da ranka ko kuma kai asara ka tade a daman dan wannan ne ka zo ka tattara mu to sai Allah subhanahu wataala ya shiga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wataala a ban kasa idan aka zo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ba yake intiqami ya rama a ubangiji subhanahu wataala yake rama mishi kai ba ma wai na a zo a cutar da manzon Allah ba ko kuma ka zo ka zagi manzon Allah shi yasa kada mutum ya ce ya zagi manzon Allah ya kwana lahiya ya tashi lahiya wallahi bai san ba irin abin da ya ja maka shi zagin manzon Allah ba karamin abu bane ba bari ma haddi da za a maka shine a kashe mutumin da ya zagi manzon Allah koda ya tuba malamai suka ce koda ka tuba da ka zagi manzon Allah koda ka tuba a kashe ka idan ka je can lahiya tuban ka ya ma an wari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya aika letter zuwa ga sarakai cewa su zo su yi imani ɗaya daga cikin masu mulki da aka kawo shi letter din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya murguza ta ya ciccira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya murguza mulkin shi ga baki daya dalilin ciccira letter ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tarwatsar da daular ta su ga baki daya watsa mulkin nashi letter din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wai ko na kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi ba daidai ba wata rana Aisha cikin mata babu wadda manzon Allah ya fi so kamar wa kamar Aisha babu wadda ya fi so kamar ita Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta wata rana ta zo tana zamana a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi dama mace in ta zo ta kawo mishi kanta ta ce ya rasulullah na ba da kai na zuwa gare ka Allah ya ce in ta mishi kawai shikenan a gwada mata daki ta zama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ta mishi in ba ta mishi ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida Allah ya ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wata rana Aisha tana zauna kawo mata yo an samu garabas sai mata suke layi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace yanzu ku mata in ba abun ku ba dan an ce duk wata awimra'atin in wahabat lafsaha lin nabi in arada an nabi an yasankihaha khalisatan laka min dunil mu'minina wannan amma ya takaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wata tazo ta ce mata maka ko kuma ta bijiro zuwa gare ka ce a kawai laya launi a sai kun je an daide za alwali sun zo an kai sadaki an dar maharmi an yi komi da komi sai ta ce kawai dan an sabko da wannan aya shikenan sai ku ringa layi layi a zo a zabe ku kuma kyauta sai Allah ya sabko da ayar nan yace turji man tasha'u min hunna ce wanda ta bata maka ba ya rasulullah kaga Aisha ce wanda yi magana Allah ya yi mini ya maido mata amsa wanda bata maka ba ka barta wanda ta ma gwada mata daki shikenan ta zama sarki wannan ya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum bai taba manzan Allah ya zama lafiya shi yasa abin da yake kanka shine kawo ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato sauda kafa to kaga na Abi Lahab ya kasance kuma dan dangi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu mafi cutarwa malamai suka ce mafi cutarwa akan abu wani ya cutar da kai wanda yake cikin danginka yafi zamantawa mafi tsanani fiye da na waje ne a ce ya cutar da kai ya tabbata a wani hadisi ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Lahab innan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan aka saukar da wannan aya to bai tsaya ba ala manzo Allah sai ya zo cikin kasuwa ya isko jama'a ya ringa musu wa'azi ya ce qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku yi imani da Allah shi ya cancanta amma bauta da gaskiya za ku samu rabauta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ya zo daga baya yana cewa kai wannan ƙarya yake kuma dan uwan shi ne amman shi ne da shi da mahaifin shi haka suke ya zo ya ce ƙarya yake kai ne ka zo kana bada labarin abu kaza wani a gidanku ya zo ya ce wani wa ƙarya yake yaya zai zama to ba kowa ba kama zai saboda shi ya sanka kuma wanda yake cikin mahaifa ma cikin baban ninka to ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya sabkar da wannan sura yayi mishi raddi shine Allah ya ce tabbat yada Abi Lahabin wa tab wato hannayen Abi Lahab sun tade Abi Lahab yayi asara hannun shi ya tade wa tabba kuma shi ma yayi asara ya tade nan malamai suka ce ba a takaita ba idan aka ce hannun Abi Lahab ya tade da wa ake da Abu Lahab ko to sai da aka ƙara karfafawa aka ce ma wa tabba shi ma kuma Abu Lahab ya tade yayi asara sannan Allah anan malamai suka ce yana daga cikin hikima ba a sabko ma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya a ce qul tabbat yada Abi Lahab wa tab saboda ai shi Abu Lahab amman manzon Allah ne saboda idan aka ce ba manzon Allah qul ka ce tabbat yada Abi Lahab hannayen Abi Lahab sun tabe yayi asara aka ce kamar zai zamanto shi ne manzon Allah ya zamanto ya yi kamar wata kalma ce ta zagi ya meda da aka mishi kuma ya zagi wanda yake misali amman shi kamar yanda can wani waje zaka ji an ce qul ya ayyuhal kafirun ka ce musu ya ku kafure kaga ya kira manzon Allah aka ce ma ya ce musu a nan kuma sai Allah kawai ya ce tabbat yada Abi Lahab wa tab haka aka sabko ta ake tarera ta sai Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wato maluhu dukiyar Abi Lahab gabaki daya wa ma kasaba da abin da ya tsururuta na abin da ya shahi iyen shi ne ko famin shi ne gabaki daya duk wanda bai yi ba imani ma aghna anhu bisu zamanto ba sun wadatar da shi bisu zamanto ba sun mishi amfani gabaki daya da iyan shi wanda ba su yi ba imani da shi gabaki daya da iyalin shi matan shi gabaki daya ba su zamanto ba wannan abin ya cetar da su zai misali mutum yana da dukiya yana da wato abin da ya shahi arziki zai iya dagawa ya gani zai iya sayan komi zai iya samun komi to amma addinin musulunci ba daga nan bane ba addini idan baka samu wa tawfiki na ubangiji subhanahu wataala duk dukiyar da kake da duk wani abin da ka tsururuta na abin da ya shahi wato manfa'a ta abin da ya shahi duniya ce ko kuma abin da ya shahi iyallai ne matukar baka bi ba Allah subhanahu wataala wannan abu ba zai zamanto ya maka amfani ba shi yasa Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sai ya ce sayasla naran zata lahab da sannu Abi Lahab nan zai shiga cikin wuta ma'abuciyar hababbaka wadda take ci mai balbalin bala'i. Kaga Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana Abu Lahab dan ina ne, dan wuta ne, dan wuta ne. Sannan kuma wannan aya malabai suka ce wannan sura tana gwada maka gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai yanzu Abu Lahab yana raye, ake karanta wannan sura ko bai raye? Yana raye. Da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba da gaske manzon Allah ne ba, da ai yana iya cewa bari to ya karyata annabi, tunda ya ce wuta zai shiga, bari to in yi imani in ga ina zan. Ya yi imani ko bai yi imani? Bai yi imani. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, kuma gashi nan ai yanzu ana karanta wannan aya, wannan yake nuna ma mu'jiza ta alqur'ani da kuma irin gaskiyar annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce sayasla narin zata lahab, da sannu zai shiga wuta wadda take ma'abuciyar balbali mai tsanani. Saboda wuta ta Ubangiji subhanahu wata'ala malamai suka ce hawa hawa ne, wuta degree degree ne, wani degree ya kai bai kai ba wani, wani degree karshen degree shine can 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 kasa inda ake sa suwa munafikai, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar, can can ne karshen degree. Sannan wutar jahannama lokacin da ana wura ta, aka wura ta, aka wura ta, aka wura ta, ta yi jajjawur, ake ci gaba da wura ta, ake ci gaba da wura ta, sai da ta koma baka kirin. Kai kaga dijjan wuta ta kaga ta koma baka, to ka san zahin ya kai zahi, kai ba ta tsaya ba nan, wuta da kanta ta kai ka kuka wajen Allah subhanahu wata'ala. Take cewa ya Ubangiji akala ba'dhi ba'ala, tace wallahi shasanta yana cinye shashanta, ita kanta zahin nata ya kai yana cin junanta. To a lokacin sai Allah subhanahu wata'ala ya bata umarni, ya bata damar zata ringa lungudi guda biyu a shekara, ta buso ta ja. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine idan ta buso sai ka je ko ina zai. Zuba an kusa shigowa ba zai ko kuma ya fara, zaka ga ai shiga yanayin zahin da ka rasa ina zaka saganta. Akwai irin guraren da in zahin yayi zahi haka ga mutane mutuwa suke, saboda zahin yayi zahi. To kai wannan a ce ma lunhwa shine na jahannama da ta buso, kake shin irin wannan zahin, to ina ga a ce mutun ne aka saka shi cikin wutar jahannama. Da kuma idan aka sa mutun, Allah yake cewa kullama najijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hali yadhuqul azab, duk lokacin da aka sa dan wuta wuta wata ka ta kone, Allah sai ya sake ma wata wata. Dan mene diddan ka ringa dandana azaba, haka za a ringa zuba maka azaba, haka za a ringa zuba ma azaba har tsawon inda lokacin da aka ce za a huta ka je aljanna. In kuma kai ka shiga cikin irin wanda inna Allah la yaghfir an yushraka bihi, wanda gabaki daya khalidina fiha, wanda idan sun shiga wuta sun tayi mazamnan su ne har abada ba su huta, to kare nan baka huta ba. Kuma annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, sahe da yamma wuta ce za a ringa zuba maka tun daga cikin kabari, za a fara maka azaba har zuwa cikin wutar jahannama, ko da yaushe azaba ce za a ringa baka. In ka, sannan malamai suka ce ba wai idan ka zo kana haka bane wai za a sa ka wuta, a'a in za a sa dan wuta, dan wuta sai an kara shi yanda wuta za ta ci, za ta ji dadin cinye shi. Ba haka ba, ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dutse wannan hakorin dan wuta ya kai girman dutsen Uhud, hakorin dan wuta kadai ya kai girman dutsen Uhud, wanda dutsen Uhud wajen kilo 7 ne tsawon shi. To wani iri ne za a iya za a maida mutun kayan asa shi wuta? Da manzo Allah yake cewa kabrin hatar dan wuta ta kai tahiyar, wato tsakanin Makka da Madina, kabrin da kuma wannan wata za ta cinye, kuma haka za a nasaka a maida ma wata wata. Allah subhanahu wataala ya maida ma wata wata dukkan ringa babbaka, kuma a cikin wuta ba a mutuwa, kai ba rayuwa ba mutuwa, haka za ka zamanto kana ana ta shan azaba. To haka Allah subhanahu wataala yake tanadin azabai. Kaga nan aka ce tun anan duniya an ce Abu Lahab dan wuta ne, sayasla naran zata lahab, da sannu zai shiga wuta ma abuciyar balbali mai hababbaka, haka za a sa shi wuta a yi ta mishi azaba. Ba a tsaya ba nan, Allah ya ce wa mura'atuhu hammalatul hatab, tare da matar shi wadda take daukan wato itace, tana daukan itace ne take sawa a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo idan zai tai iccen da take sa mai kaya kayayuwa take bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana sassawa saboda in ya huto wayyata ka ya tabbata a wata ruwaya Allah subhanahu wataala sai ya mi da wannan kayayuwan da ta aje wata abdiga bazan Allah in ya taka sai dai ya jibi kawai tabshiya wuce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa wucewa akan haka saboda Allah subhanahu wataala bayya bari a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna kafainakal mustahzi'in Allah subhanahu wataala ya sanya dukkan wani cutarwa da za a ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya kariya a tattare da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki mutane wanda suke zamantawa su ne ɗan gadi gadin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya Allah da ya sauko da wannan aye kawai sai zamanto ya ce to kowa ya taye shi an wadatar Allah subhanahu wataala zai ya dauki komi idan kaga duk wanda ya nufaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cutarwa to Allah subhanahu wataala zai yi maganin shi mata Abu Lahab ita take malamai suka ce na hammalatul hatab wata ran suka ce ma'abuciyar a wani tafsiri suka ce mai daukan maganganu a wajen mutane na giba ta je ta dauko sai ta zo ta kissa ma mijin nata cewa ga yanda za a yi a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta kwaso maganganu a gari sai ta zo ta gayi ma mijin nata duk wani wato duk wata option da za a dora ta yanda za a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da ita ake dorawa to kaga dalilin wannan da take yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sai ya shiga yace ita ma wato zatta zamanto a cikin wuta tare da ita za a sanya shi cikin wuta inda kuma wata rana ta taba zauwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dauko wani dutse mai kaihi take neman ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta caka mishi ta buge shi ta tunkaro su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da shi da Abubakar Abubakar yake cewa ya rasulullah wannan ya za a yi da ita gatarin tana tunkarawa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abubakar kale ta tazo in tazo ba ta ganni ba Allah subhanahu wataala ya sha bakance mata tazo wajen take tambaya ina manzon Allah yana nan kuma azumi Allah ya kare shi ba ta ganin shi tazo ta gaggayi maganganu ta juya ta tayyata Allah subhanahu wataala ya kare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata aya Allah yake cewa wa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal
وبين الذين
لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسطورا Allah subhanahu wataala ya sanya dukkan wani abu wanda za a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo mishi kariya zaka gani an zo amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu gaza ko kuma an taba shi Allah sai ya shiga mishi an mishi gaza Allah sai ya shiga mishi an zo za a cutar da shi Allah sai ya kare mishi mun gani a cikin suratul falaq irin yanda masiyita suke ma manzon Allah sihiri ba a sa ba sihirin wannan ya mishi tasiri sai dan a sauko mana da mene da wannan surori shi ma tasirin da ya mishi tasiri ne wanda yake dan kadan wanda asalin sihirin yanda aka yi shi da wani mutum ne na yau da gobe wanda ba annabi ba kai tsaye daga an mishi wannan sihiri da kai tsaye zai haukace kai tsaye zai hallaka amma da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake kiyaye shi sai zamanto tasirin da ya mishi tasiri ne wanda yake wato ba mai yawa ba shine sai yace wa mar'atuhu hammalatul hatab tare da matar shi wadda take daukan itace take sassanyawa a wajen hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ana ce mata ummu jamil ta kasance mata ce wadda take da kyau tana da kyau Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya zo yace mata ummu qabih wato matar mummuna wannan duka yana daga cikin aikin da Abu Lahab da matar shi da suka yi suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiga mishi ya dauki mataki Allah sai ya ce fi jidha hablum min masad wato a wuyanta za a sanya mata wata igiya a gobara na tashin alkiyama da ita za a mata azaba da nan malamai suka ce a wuyanta ita a nan duniya tana tare da wata sarka ta gwal ta zinare wanda take ado da ita to shine Allah subhanahu wataala ya sai ce to a gobara na tashin alkiyama za a mata sarka ta wutar jahannama za a mata igiya ta kaba mai ci balbalin bala'i ta wutar jahannama da ita za a jata a sa ta wutar jahannama ana mata azaba a kulli hal wannan sura kamar yanda muka gani cewa ta zo ne dan ta karantar da mu cewa dukkan dangantakar da kake da matukar baka bi ba Allah subhanahu wataala, matukar ka bi hanya wadda bazat ta zamanto ba ta kai ka zuwa ga abin da ya shafi addinin musulunci, to wata dangantakar ka bazat ta baka amfani ba. Shi yasa aikin ka ne, aikin ka shi zai gyara ka. Kada kai guri cewa ni dan malam wane ne, ko kuma ni ina da alaka da malam wane, ko kuma a ni ai ɗan gidan mu sharihai ne, dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Alai suka ce ko babanka annabi ne, matukar baka bi ba Allah, ba ta yanda za a yi mine ka shiga aljanna. Akwai kissa annabawa da yawa, wasu mahaifansu su ne ba su bi su ba, wasu iyansu ba su bi su ba, wasu matansu ba su bi su ba, nan kuma ga ammun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bai bi shi ba, kuma Allah ya tabbatar cewa da shi da matan ta shiga baki ɗaya suna cikin wutar jahannama. Al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu mutumin da aka ambace shi da sunan shi cewa da azaba in ba wannan ba, in ba Abi Lahab da shi da wato matar shi. Aka nassa cikin Qur'ani, ga suna ake karanta Qur'ani kuma har zuwa alkiyama da tashi, cewa da shi da matar tashi suna nan, Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu azaba, za a sanya su wutar jahannama a gobara na tashi alkiyama. Shi yasa malamai suka ce dukkan wata dangantaka ba za ta zamanto ta ma amfani ba, matukar baka bi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Dangantaka ta kai ya zamanto a ce kai wato babanka annabi ne, ko kuma mahaifinka annabi ne, amma idan baka bi ba Allah ba ta yanda za a yi ta yi maka. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
سي سورة النصر كوكما كتشي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. Da wannan sura ita ce sura wadda ta sabko ta ƙarshe a cike daga cikin Alƙur'ani, sura ƙarshe wadda aka sabko, sura wato guda sukutum ita ce suratul Nasr, wanda abinda za ta karantar da mu ita wannan sura, tana karantar da mu ana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ana gayi mishi, ana bashi wata alama cewa wannan addini na musulunci addini ne fa ya cika. Wato ana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani da cikar mene shine addinin musulunci. To shine Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan sura wadda take da aya guda uku, yake gayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath. Allah yace idan wato nasara ubangiji ta zo, wal fath da kuma budi, an yi fathu makka, an bude makka, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sannan kaga mutane suna shiga addinin nan na ubangiji subhanahu wataala afwajan, wato jama'a mai yawa, da yawa mutane sun zo sai shiga addinin musulunci ake, to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, yace ka yi tasbihi da yabo da sunan ubangijinka, wastaghfirhu ka nemi gafarar shi, innahu kana tawwaba, domin ubangiji subhanahu wataala ya kasance mai gafarta wato zunubai ne, mai karbar wato abin da ya shafi tuba ne. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari, riwaya daga Abdullah dan Abbas, yarda Allah ta tabbata a gare shi, Abdullah dan Abbas yake cewa Umar, yarda Allah ta tabbata a gare shi, ya kasance yana sanya shi ya zo ya zamna majalisi na manya, majalisin Umar, sai janyo Abdullahi dan Abbas, wanda shi Abdullahi dan Abbas yaro ne matashi. To wata rana sunan tijawa sai suka je kamar da wani abu ta kaka, su ma suna da ai yara ƙanana, ya ne kai Umar zaka ringa janyo wannan kana kawo shi cikin mulat tijawa. To da yaji haka nan, sai Umar wata ran an zo an zamna, kuma sai ya kirawo Abdullahi dan Abbas. A lokacin Abdullahi dan Abbas ya ce da na gani ma ya kira ni, ya ce na san akwai wani abu wanda yake so da shi. Da ya zo sai ya zamna, ya zamnar da shi, a lokacin Umar sai ya ce ma gabaki ɗaya wanda suke nan latijawa, ya ce musu wai mi za ku faɗa game da wannan sura ta suratul Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ce mi za ku faɗa game da bayani na wannan sura? Wasu daga ciki sai suka ware bayanin cewa ai anan Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da mu yabe shi, mu jinjina mishi, sannan mu nemi gafara ta zanubban mu duk lokacin da Allah ya ba mu nasara da kuma abin da ya shahi gudi akan mu. Wasu suka ga haka, wasu daga cikin sahabbai kuma latijawa sai suka yi shiru. To sai a lokacin Umar sai ya dawo ya ce Abdullahi dan Abbas, to kai me zaka ce wato game da wannan sura? A lokacin Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath tana nuna cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah yake nun gayi mishi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da ya aiko shi, dan me ya aiko shi? Wace mission ce Allah ya aiko manzon Allah? Ya aiko sa ya kawo ya karantar da al'umma, ya zo da alqur'ani, ya zo da wannan shari'a. To lokacin da shari'a ta zo an kare, an cika mission, in ta cika me ayi, me rage sai tahiya. To shine yace wannan sura tana nihi ne cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah yake sanar da shi, tunda da yace mishi idza jaa nasrullahi wal fath, wato idan nasara Allah subhanahu wataala ta zo muku, wal fath shine fathu makka, in an bude makka da yaki. To a lokacin an bude makka da yaki kuma nasara ta zo, saboda makka da tana hannun kafirai, har ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai dan makka ne, a makka aka aike shi, amma dalilin an takura shi ya kasa ya huto ya yi addini, kafirai suka sa dole har sai da Allah subhanahu wataala ya umurce shi yayi yayi hijira ya koma Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto zai je Madina, ya juya yake ce ma makka ina kaunarki, ina son ki, in ba dan mutanenki sun hudda ne daga garin nan, yace ba zan huta ba daga wannan garin. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina da zama. A lokacin Madina, ansar, mutanen Madina suka karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka taimaka mishi, addini ya tashi ya tashi ya tashi yayi karfi. Har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo su tayi makka da umara, sun dauko runduna ta kirki za su je su yi umara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mushrikai suka ce a ba zai shiga ba, suka an hazza ayyaki. Manzo Allah ya ce a ku bar su. An dauko umara, a lokacin aka aje umara aka zamanto kuma sai aka yi alkawari da su mutanen makka cewa wato yanzu kaza da kaza za a yi, an yanka kaza, an yanka kaza, ba za a yi yaki ba sai kaza, ba a yi ba kaza. In wani ya zo wai wani alkawari da suka dora kawurai, wai duk wanda ya zo daga wajen manzon Allah ya koma makka, ya koma wajen su kawurai, to ya zama nasu. Amma duk wanda ya dawo Madina daga wajen kafirai ya koma musulmi, ya zo ya ce, suka ce manzo Allah ya maida shi. To kaga wannan ayi babu adalci a ciki. Manzo Allah ya ce to ku ji na rubuta, a rubuta duka aka yi. Aka dawo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma tanadi ne musu. A lokacin tun da babu yaki da su an yi alkawari, sai aka zamanto ne aka shiga, ake ta da'awa, ake ta karantar da al'umma, ake da kira a shigo addinin musulunci. Aka yi kira, jama'a suka zo, har sai lokacin da aka tashi fathu makka. Zalla sallallahu alaihi wasallam ya tashi aka tafi shekara ta 8, aka bude makka, aka zo gabaki ɗaya, musulmai sun zo, aka ci makka da yaki, ba a buga ba, ɗan ɗaiɗaiku aka ware, ba ya zo asira cewa mutanen da aka kashe duka ɗan ɗaiɗaiku ne, sai wa'anda kuma laihinsu ya kai. Manzo Allah ya ce wa'annan da wane da wane, ko gindin Ka'aba kuka gansu ku kashe su, saboda su laihinsu ya huce gona da iri. Aka zo aka ci makka da yaki. A lokacin siyasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira, wanda ya kaza ya tsira, duka wanda ya shiga harami ya tsira, kaza da kaza, duka aka huce makka da yaki. Makka ta dawo ta zamanto gari ne, dau gari ne na musulmai. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sura da ake nuna mishi cewa wa duk lokacin da ka samu nasara, musulunci nasara ta zo mishi, kuma aka yi budin, aka bude makka, makka ta zamanto daga garin kawurai ta dawo mi garin musulmi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kara ce mishi yace wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sannan kaga mutane jama'a jama'a suna shigowa cikin addini wanda da aka yi fatihu Makka ana nan kai tsaye daga nan ma yakin Hunain aka tai gabaki daya. Musulmai da suka tafi wajen mutum 12,000 suka tai yakin Hunain har suke ganin cewa hasuha dake an samu sabbin musulunta, yanda rundunar ta tahi suke cewa fa yau fa kawai ko da karhin tuwo ne sai mun wannan. To kaga kuma wannan saban Allah ne, saboda baka jiji da kai da aikinka, baka gwada ma Allah ka yana jiji da kai da wannan in da karhin tuwo kenan, ba da taufikin Ubangiji ba, ana zuwa ana bugawa kawai he musulmai suka watsi. Sai da aka tuba aka koma ga Allah, tukun aka koma Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara. To mutane sun shigo addinin musulunci, mutane sun shigo an yi yawa, addini ya samu jama'a, shine Allah ya ce wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sannan kaga mutane suna shigowa cikin addinin musulunci afwajan daga ko ina jama'a masu yawa. Kowa yau an ce Makka, manzo Allah ya bude Makka da yaki, ya ci Makka, an ce daula kaza manzo Allah ya kwace su, an ji damu manzo Allah ya yaki Rumawa, ya yaki suwana, kuma duk ya ci galaba. Yanzu musulunci ya zamanto shike da karfi a ban kasa, kowa to ba yanda zai, in baka bawa ma dan Allah kaimi an je a iske kada takobi. To sai mutane suke shiga, aka shigo musulunci sosai. To a lokacin Allah subhanahu wataala sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kaga haka to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, ka zamanto kayi tasbihi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka yabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala, saboda subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim suna daga cikin manyan kalmomi wanda bai kamata ba mutum musulmi ya zamanto yayi sake da su. Hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani 'ala al-lisan sakilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Manzo Allah yake cewa wasu kalmomi guda biyu wato masu sauki ne a saman halishi, a halishin kai idan zaka wadi dan lokaci ka dan kawo da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, sannan kuma masu yauni ne a sikelin ka na au sikeli da Allah subhanahu wataala yake auna ma aiki, suna da yauni wannan kalmomi. Haka kuma habibatani ila ar-rahman, wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kaunar wannan kalmomi guda biyu, su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. To kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mine da ya gayi wannan kalmomi duk lokacin da ya zamanto an yi mi an samu wato fathu Makka, an ci nasara ta abin da ya shahi wato al'ummar musulmi sun yawaita, kowa yana shigowa musulunci. To duk lokacin da kaga haka to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, kai subhanallahi wa bihamdihi wastaghfiruhu, ka nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, kenan kace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Wanda wannan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Aisha da Allah ta tabbata a gareta ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin ruku'i da cikin sujada yana yawaita wannan ambatan Allah, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik subhanaka rabbiyal azim, a sujada kuma yace subhana rabbiyal a'la. To lokacin da wannan sura ta sabko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli, yana tawilin abinda aka gaya mishi a Qur'ani cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, kenan ya zamanto kace ubangiji yace innahu kana tawwaba, domin shi Ubangiji subhanahu wataala mai gafarta abin da ya shahi wato zunubai ne. Ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa Ubangiji subhanahu wataala ya bashi labari cewa zai ga wata alama daga cikin al'ummar shi, ya kuma gayyi mishi cewa duk lokacin da ya ga wannan alama a cikin al'ummar shi abin da yake kanshi shine yayi tasbihi da yabo ga Ubangiji subhanahu wataala, ya yabi Allah subhanahu wataala, ya tsarkake Allah subhanahu wataala, innahu kana tawwaba, lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafarar zunubai ne. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace faqad ra'aytuha, haqiqa naga wannan alama da Allah subhanahu wa ta'ala ya gayi mini. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake maimaita wannan kalma, wannan addu'a ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, har lokacin da wato ajalin shi yazo karshe. Idan wannan sura a gurguje dai ta zo ta karantar da mu cewa sura ce wadda take nuna alamar cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fadi mishi shine lokacin da ya sabkar mishi da wannan sura, cewa ayyuke da Allah subhanahu wataala yayi mishi na wato wannan addini ya cika shi yanzu. Da mun sani aya ta ƙarshe wadda ta sabko wadda aka rihi ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu
alaykum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم أيو ناتك مكو الدينكم وانا الديني الله يقول يا تكاش جيسا ما لمسك الديني أتكيكي باية بكاتك كاي دكان أبند ككاو إندي با الديني بيزود شيتو كميرا شيكي saboda addini tintini a cike yake. Yace wa atmamtu alaikum ni'mati, Allah yace kuma na cika muku ni'imomi na. Yace wa raditu lakum al-islam dina, na yardan muku da musulunci shine addini. Wanda wannan aya ta sauko a ranar Arfa, a ranar Juma'a bayan sallar la'asar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ma sahabbai wannan aya cewa Allah subhanahu wataala yace a yau ya cika addini gabaki ɗaya, duk wani abu na shari'a an cika. Shi yasa addinin musulunci baya buƙatar cewa sai ka kawo wani abu da iyawarka, a'a in dai abu ba Allah ba yace, ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace, ba ba akan fahimtar sahabbai bane ba, to ka maida shi gehe wannan abun, ko kai ibada da shi Allah ba zai karba ba. Saboda ita ibada akwai sharadi, sharadin karbar ibada shine kai abu dan Allah, kai shi kuma akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine sharuda guda biyu na karbar ibada. Dukkan abin da zakai matukar kai shi ba da wannan sharadi guda biyu, wato Allah baya karba. Dan idan kai wahala ce ma kake ma kanka, wanda akwai misalai da yawa a cikin shari'ar musulunci, yana daga cikin babban misali wata rana idi sallar layya, dai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mun sani layya idan mutun zai yi ba ya yanka layyar shi ba sai yaushi, sai an sabko daga idi, sai an sabko daga sallah. To wannan sahabi shi yana kaunar rai zamanto ya fara raba ma mutane naman layye shi kawai tarihin a sabko daga idi yaje yanka layye shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo an yi sallar idi ana huduba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huduba yace ku san da cewa dukkan mutumin da ya yanka layya kafin mu yi sallah to bai yi ba layya, wanda kuma ya yanka layya bayan mun yi sallah to shine yayi layya. Wannan sahabi yazo yace ya rasulullah niwa na riga ina yanka layya ta, amma nayi ne dan in je in taimaka ma mutane su fara cin nama na. Kaga abu ne mai kyau ko ba mai kyau ba? Wanda su yi ba layya ya je ya ba su, kaga abu ne wanda yake da kyau. Amma manzo Allah ya ce mishi wannan layya da kai shatu ka shatu lahmin, wannan ba layya bace kai kawai nama ne ka yanka. Zalla sallallahu alaihi wasallam sai murje shi ya je ya yanka wata karamar dabba daban. Amma dai wannan da ya aikata aikin nan kaga ba a lokacin shi ba, ba karantarwar manzon Allah ba, manzon Allah yace bai yi ba. To shi yasa duk abin da zakai matukar ba manzon Allah yace ayi wannan abu ba, matukar ba haka ba shari'a tace ayi, to idan ka yi shi wannan Allah bai ya karba, yaushe Allah zai karba? Sai kai abu dan Allah, kai abu akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kun ubangiji subhanahu wataala wato zai karba. Wannan nan muka zo karshen wannan sura, lokaci yayi. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu abinda muka ji, Allah subhanahu wata'ala na kuskure kuma ya gafarta mana gabaki daya. Nan za mu dakata insha Allah sai gobe da fatan abinda muka faɗi daidai, Allah ba mu lada kuskure, Allah gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.